الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Dukkan yabo da godiya su tabbata na Allah ne. Salati da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka, Masjid Sheikh Uthman bin Fodio rahimahullahu ta'ala, domin fara wannan karatu na wannan littafi mai albarka, مختصر الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وندي ولا فاششيني الشيخ العلامة عبد الرحمن الأخضري الله جكانسو درهما كباكي دا. وانا لتافي لمي البركة وندا دو وندا لمي إلمي انزي فارا كراتو لتافي kuma karatun fikihu na fahimtar ibada ta wannan littafi ya kamata biyo hanya kawaidi da muka yi shin fada ce wannan shine mataki na farko da dalibin ilimi ya kamata ya biyo domin samun kaso mai yawa na fahimtar addinin musulunci musamman sallah domin wannan littafi ya tattauna ne kadai akan tsarki da sallah ya ake tsarki sannan kuma ya ake sallah yaya idan wani abu ya kama ka cikin sallah zaka gyara shi. Wannan littafi kuma ya shahara ne a wannan yankuna namu, wannan gharbu ifriqiya afik dilwit, anan littafin ya fi shahara anan, sannan kuma da wasu yankuna na larabawa. Littafi ne mai girma mai daraja wanda wannan malami ya wallafa shi. Kafin mu shiga cikin littafin gadan-gadan, za mu so mu san idan aka ce malikiya me ake nufi da malikiya, idan aka ce me ga suna shafi'iyya me ake nufi da shafi'iyya. Amma mu ayan abin da zai anhwane mu kawai shine me malikiya. Asalin kalma ta malikiya an ciro ta daga Imam Malik, al-Imam Malik bin Anas, domin shine ake jinginawa wannan mazhaba. Shi kuwa wani babban malami ne wanda aka yi shi a ƙarni na farko, ma'ana hijira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 193, idan da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haifuwar Imam Malik daga shekara 193 tsakanin Annabi Muhammad da kuma Imamu Malik. Domin shi malami ne, babban malami ne wanda ya yi karatu a hannunsa bai yi karatu. Idan shi sa ya samu wannan matsayi mai girma da ɗaukaka. Malamai suna kiran shi Imamu Daril Hijira. Aka ce Imamu Daril Hijira kai tsaye wa ake nufi shi ne Imamu Malik. Wanda bawan Allah nan ismuhu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahiyyu al-Himyariyyu. Wannan shi ne sunan shi kekke. Wanda akwai wani tarihi da malamai suke fadawa wajen ya aka yi mahar aka samu Imam Malik ya samu wannan ilimi da wannan karatu mai yawa da wannan karatu mai albarka. Asalin abin ya fara ne tun wajen auren mahaifinshi. Don mahaifinshi mutum ne wanda Allah ya halicce shi a garin Madina, shi ma mutumin garin Madina ne. Sunan shi Malik. bawan Malik sunan shi Malik shi aka ce Anas bin Malik kana Anas dan Malik me ya faru wannan baban nashi Allah ya kaddara ya kai munzalin aure to kai sai mahaifin shi mun san irin yanda yake faruwa a da mahaifi shi yake zabawa dan shi matar da zai aura aka zaba mishi matar da zai aura amma he dai shi matar nan bata mishi ba domin matar nan tana da mine na kansu wajen bangaren halitta ma'ana mata ce wadda bata da kyau a fahimtar shi baban Anas bin Malik ya kai amma bai bujire ba bai ce ba babban naso ba yayi bu umarnin mahaifin shi ya aure wannan baiwar Allah aka aura mishi ita da aka aura mishi ita a Lailatul Arus ya kusanci iyalin shi amma kuma ita karan kanta matar hankalinta bai kwanta ba ta yanda wani irin kallo da shi wannan mahaifi na Imam Malik yake mata ana har take mishi nasiha take cewa la'alla alkhairu fima zakara la'alla alkhairu fima zakara takan yi wa Allah ya samar da alkhairi cikin abin da kai kake ki don mafi yawa haka Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum da yawa mutum zai so abu abin da ya zamanto sharri ne a gare shi da yawa mutum zai so zai ki abu abin da kuma sai zamanto alkhairi a gare shi haka ta gaya mishi a nan dai wannan lokaci ya kusanci iyalin shi wa shagari aka nemi shi aka rasa shi tsoron ya dahe shi ya bar garin kwata-kwata ya bar garin bai dawo garin Madina ba sai bayan shekaru sun tai shekaru a ra'ayin shekara fiye da 20 fiye da 25 to kwanan ya dawo garin Madina al'adar mutanen garin Madina ko al'adar mutanen da ce idan ka shigo gari kai sai idan kake waro zuwa masallaci kaje ka gaida Allah kaje kai sallah kai sai da kai bulaguro ka ta yi ne ko ka ta yi wani gari abin da zaka fara yi sai ma ka dauki wannan sunna sunna ce mai karfi abu ne mai kyau kana shiga garin mutane ko ne neman masallaci kai kai sallah raka'a biyu domin ka samu albarkar garin da ka shiga ciki to haka ya aikata baban wani Imam Malik bin Anas haka ya aikata yana shiga garin Madina bayan shekaru da yawa bai dawo ba garin Madina kuran sai yake ji ana zance ana cewa wani ana ce mishi Anas bin Malik shi da san shi ne Malik to waye wani Anas ya ta yi sallah ya kare ya ta yi gida sai ta yi gurma ta shi har suka zauna suka gaisa da mata shi amma ba ta ba shi labarin cewa ba ai ya bar wani ɗa ana ce mishi Anas sai yake tambayar ta naji ana zancen wani ɗa sunan shi Anas bin Malik Anas wai wai wannan naga sosai sunan shi ya karɓa gurin jama'a an ce baban malami ne sai ta ce ai idan baka manta ba kafin ka tafi ka bar gari lokacin da aka wani aure ka kusance ni wannan kusanta ta da kai Allah ya kaddara za mu samu ɗa tsakaninmu da kai to wannan ɗan da na haifa shine Anas bin Malik Allah ya gode ma Allah alhamdulillah kinan la Allah la khairu fi ma takra tabbas Allah zai bubbugar da alkhairi cikin abin da kai kake ki to ta wannan hanya aka samu Imam Malik bin Anas kuma ya zaman to babban malami ne wanda mashhurun malami ne wanda har ma malamai suna bayyana matsayin shi da girman shi da ayyuka da hidimdimu da yama addinin musulunci daga cikin malaman da Imam Malik ya karatu a hannunsu akwai yake da suna Nafi' Maula ibn Umar shi ma wannan Nafi' sahabi ne bararren bawa ne na Abdullahi ibn Umar sannan akwai kuma Ibn Shihab Az-Zuhri akwai kuma Rabi'a wannan duka malaman Imam Malik ne wasu tabi'aina su kuma sahabbai ne kaga Nafi' da Ibn Umar wannan dukan su yake da suna sahabbai ne sai Imam Malik ya samu daraja ta ganin sahabi ya samu daraja da kima ta ganin sahabi sannan daga cikin manhajin wannan malami wanda yake dogara akan shi yana dogara akan abubuwa guda uku usulul mazhab na Imam Malik guda bakwai ne na farko yana rubu da alqurani mai girma duk abin da ka gani a cikin littafin nan zai dogaro akan shi ne ta hanyar aya
cikin alqur'ani mai girma ko kuma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'i na malamai sun hada kan wannan matsala cewa matsala ce ingantatta ko kuma aikin mutanen garin madina domin shi yana aiki ne da mutane abinda ya zamanto abinda ya tardo mutanen madina suna aikatawa sannan abu na gaba kuma akwai kiyasi akwai maslahatul mursala akwai saddu zara'i duka wannan ka'idodi ne gurin malaman usulul fiqh sun san su daga an ce wani manhaji ne na imam malik bin anas wanda ya dogara akan shi ne guda bakwai usulul mazahib na imam malik bin anas na farko akwai alqur'anul karim akwai as-sunnatul nabawiyya akwai al-ijma' sannan akwai amalu ahli madina sannan kuma akwai al-qiyas al-maslahatul mursala sannan kuma saddu zara'i kuma kace saddu zara'i daga cikin mazahib wanda suka fi kowace mazhaba tsanani a bangaren addinin musulunci malikiya tana ciki domin su duk wani abin da zai bayu ya kai ga mutum ga ya rasa wani abu ko kuma zai yi sako akan wani abu ba su yarda da shi ayo su ne suka waje tama duk mace mai azumi ko macen da aka ce ta shayar a cikin azumi ta ajiye azumi ta shayar da ɗanta kaga a malikiya bayan ta aje azumi bayan ta ciyar hallo sai ta rama azuminta kuma amma akwai sauran mazhab da suke cewa kuma in ta ce shi kenan kawai babu azumi akan ta amma saboda su sun doka cewa wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah ku dole a biya shi suka zama suka ce to idan mace ta aikata wannan abun ma'ana ta sha azumi a cikin azumi to dolenta bayan ta ciyarwa dole ce kuma hallo dole ta rama azumi ko kar ta je gaban Allah Allah ya kama ta da laifi akan cewa me yasa biki azumin Ramadana ba ko bayan kin samu rara na sauran kwanuka wanda zaki ya rama su biki rama suka cewa to wannan dole wannan kafa sai an toshe ta daga cikin magaganin shi wannan malami mai girma mai albarka yana faɗa yana cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadal qabr domin shi malami ne da yana makarantar shi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kabarin manzon Allah ne yake karanta suwa yake cewa kowa dukkanin mutum da adam ana dokan zancen shi hallo ana mayarwa in yayi gaskiya a doka in yayi ƙarya kuma a mayar mishi da kayan shi mala in yayi kuskure kuma a mayar mishi da kayan shi ce sai wane illa sahibu hadal qabr sai dai ma mutum wannan tauhidin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin Madina daga cikin abin da yake faɗa shi wannan bawan Allah yace ma nimtu liratan illa ra'aytu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba kwana barci ba face a cikin barcin nan sai na yi mulkin manzon Allah sai na gaba da manzon Allah cikin mafarki kaga san wannan malami ba karamin malami bane amma da haka zaka samu wasu suna suka shi suna zage shi mun fahimci malaman shi duka mun faɗe su to wannan malami kenan malami ne mai girma mai daraja mai kima wanda ya bayar da rayuwar shi ga baki da ka tukan wajen yi wa addinin musulunci hijira wanda muka ce an haife shi hijira tana da shekara nawa shekara 93 93 sannan kuma ya mutu fiya tana da shekara 179 ina shekara nawa ya haji ma ya shekara kusan 80 da wani bai a duniya daga cikin manganun malamai akan shi wanda suka yi na yabo da jinjina da ganin kima akan shi daga ciki akwai Sufyan bin Uyayna yake cewa ma ra'aytu ahadan azhara fi dunya min Malik bin Anas wa ma ra'aytu ahadan ashaddu ta'ziman li hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yake cewa ban ga ba wani daya a rayuwa ta duniya azhara mafi tsantsanin duniya sama da Malik bin Anas tsantsanin duniya yake ba duk wani abu da za a ce ya shagalantar da shi a duniya ya mantar da shi da bautar Allah duk tsantsanin shi yake yace allo ban gaba wani mutum wanda yake tsananin girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da Malik bin Anas daga ciki akwai Imam Al-Laythi bin Sa'ad yake cewa ilmu Malik ilmu taqwa man akhadahu akhadha bi taqwa ce ilmu Imam Malik ilmi ne na jin tsoron Allah duk wanda ya yake ilmu Imam Malik tabbas zai samu tsoron Allah daga cikin wasu daliban shi Imam Shafi'i dalibin shi ne Imam Shafi'i yayi karatu a wurin Imam Malik har ma yake cewa
idza ja'aka al-atharu an malik fashudd bihi yadayka huwa hujjatun alayya wa alayka yace idan ka samu labarin wani hadisi ko ta magana tazo aka ci ba imam malik ya fade ta to la ka kama ta kankan kada ka sake ta domin hujja ce a gare ka kuma hujja ce a kaina hallu yake cewa malik muallimi imam malik malami ne wa anhu akhadna al-ilma kuma da imam malik mun karbe ilimi wa malik ustazi ya kara cewa malik malami ne wa ma ahadun amanu alayhi min malik babu wanda zai yin gori a duniya sama da imam malik domin shine ya bani ilimi shi ya karantar da ni wa malik hujjatullah ala khalqi yace imam malik hujjar Allah ce a cikin halitta shi sannan akwai daga cikin malamai na al-jarh wa ta'dil na ilm mustalah hadis imam ahmad bin hanbali yake cewa malik sayyidun min sadati ahli al-ilm ce ayin shugaba ne daga cikin shugabannin mabuta ilimi wannan imam ahmad bin hanbali yake cewa sannan akwai yahya bin ma'in shi ma yake cewa malik amirul mu'minin ai malik shugaban mu'minai ne fil hadisi a bangaren hadisi imam bukhari shi ma ya kasance yana kawo hujja da me yake da suna ruwaya da aka rawaito ta hanyar imam malik inda aka ce wannan ruwaya ta fito ta hanyar malik ce to tabbas wannan imam malik wannan imam bukhari zai zamanto ya riki wannan ruwaya yayi aiki da ta kuma ya san yadda cikin littafin shi na bukhari imam az-zahabi yake cewa al imam thabata hujjatun faqih al umma ya tabbata cewa imam malik hujjar Allah ce a bayan kasa sannan kuma faqihi ne mara babban malami ne da wannan al'umma ibn kathir shi ma Allah shi kashi na yake cewa ce ahadu al-a'immat al-arba'a ashab al-madhhab al-matbu'a wa qad ittafaqa ulama'a sharqan wa gharban ala imamatihi wa jalalatihi yake cewa ɗaya daga cikin wa'annan mazahib al-arba'a wanda ake bi malamai tabbas sun alakan cewa malami ne mai girma a gabas da yamma kudu da arewa duk an hada cewa babban malami ne idan ka zo ka ce ma kai baka yarda ba da cewa imam malik malami ne da wajen ya malamai masana addinin musulunci masana tauhidi masana fiqh sun yabe shi sun kare har ma daga cikin wasu masu yi mushi yabo suke cewa idza dhukira al-ulama'u amalikun najm idza dhukira al-ulama'u famalikun najm idan aka ambaci malamai maluma to imam malik shi tauraro ne daga an ce malamai to daga an ce imam malik an kare kawai ko an rije babu wani malami a zamanin shi daga an ce imam malik ya ce to shikenan kawai magana ta kare an kare an kare sai aka ce imam daril hijra aka ce imam daril hijra imam wanda ya zamanto shine shugaba na gidan hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam allo daga cikin magana suka cewa la yufta wa malikun fi madina babu wanda yake ba da fatawa alhali imam malik yana gari in dai malik yana raye to babu wanda yake ba da fatawa baka yi fatawa ba aka ajiye shi babu baka yi ba wannan shine a takaice tarihi ko dan tsokaci akan imam malik bin anas mu dawo bangaren littafin mu shi wannan littafi wanda ya wallafa shi shine Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhdari Al-Biskari Al-Jazairi Al-Maliki wannan shine sunan shi shi ma kuma yana bin mazhaba ce ta Malikiya mana fahimtar Imam Malik da sauran malamai wanda suke bin mazhaba ta Malikiya shi ma yana daga cikin su wannan bawan Allah an aihe shi hijira ta da shekara 920 an haihe shi ne a garin Aljazair Aljeri ya mutu hijira tana da shekara 983 yadda cewa akwai maganin malamai a kai wajen mutuwar shi wasu sun ce ya mutu bawan Allah da kan yi wuce kala 33 a duniya 33 wannan ne da yawa shekara 33 kadai a duniya yanda kashi mata shi duka bai wuce ba tsare kunmu a lokacin da ya samu rasuwa ta cin mishi mutuwa ta cin mishi bawan Allah nan ya ba da rayuwar shi gaba ke daya zan yi wa addinin musulunci hidima daga cikin mafi shahar littafin da ya wallafa akwai wani littafi da yake gaban mu Mukhtasar al-Akhdari fil ibadati ala madhhab al-Imam Malik bin Anas sannan kuma daga cikin abin da wannan littafi zai karantar da mu a cikin shi akwai zance maganganun akamar fahara yanda ake tsarki sannan kuma da yanda salla ake salla da kuma salla in tarkice maka yaya kamata kai a cikin ta daga cikin littafin da ya wallafa wannan bawon Allah akwai as-sulamul munawraq fi ilm al-mantiq littafin shi ne akwai kuma ad-durratul bayda fi ahsan al-funun wal ashiya fi al-fara'id wannan littafin shi ne na legacy na fara'id ma'ana na rabban gado akwai manzumatun fil falak yayi littafi akan falaki ma'ana ilmin taurari daga cikin baitika wanda suka shara nashi yake cewa awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatullahi al-'ali fa'rifi farkon wajibin da ya zamanto ga mukallaf ma'ana wanda shari'ar musulunci ta zamanto wajibi akan shi shine ya san Allah mai girma da daukaka wannan shine takeice wannan bawan Allah wannan littafi na al-akhdari za mu fara kai tsaye malai ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyina wa imamil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina al'adar malamai ce idan suka tashi buga littafi suna farawa da mene da bismillah kuma wannan ya samo asali ne daga taska ta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan al'amarin da aka fara shi ba ambaci sunan Allah ba to wannan al'amarin albarkashi za ta yanke ana ba zai albarka ba kullu amrin dibalin la yubda fi bismillahir rahmanir rahim huwa aqta ma'ana albarkashi yankakka ce ba zai albarka ba to shi ne wannan malam shi ma ya fara mene ya fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinki ko da sunan Allah mai dumbin rahama wanda ta gama kowa da kowa a duniya Ar-Rahim kuma wanda rahama shi kare ta ke banta ga mu'minai a gobe kiyama duk da cewa akwai maganganun malamai da yawa akan wannan bismillah akan wannan fasara da malamai suka yi daga yanzu ba akan shi muke magana ba sannan malam mallo sai ya biyo baya da salati da yabo ga Allah subhanahu wataala wannan muka ce yana daga cikin me yake da suna sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zalla hatta da idan zai aika sako zuwa ga wani shugaba ko wani me yake da suna wani mai mulki to yana farawa da bismillah kuma yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila malaki kaza da sunan Allah mai rahama mai jin kai daga annabi Muhammad manzon Allah zuwa shugaba na kasa kaza haka manzon Allah yake yi idan dai zai aika sako ko wasika aika ma wani sarki ko wani mai da suna wani mai mulki wani gari yana farawa da bismillah sannan kuma sai shi daga annabi Muhammad zuwa ga kai mai wannan mulki ya gaya mishi sannan kuma sakon da yake so ya isar mishi a cikin wasikar da ya aika mishi malam sai yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ne dukkan yabo da godiya domin kalimatul alhamdu alaksi alhamdulillahi ta hada yabo ta hada godiya ga baki ɗinta rabbil alamin ubangijin talikai al'alam kullu ma si wallah dan al'alam shine duk abin da ba Allah ba ya rubanto tarihi idan bawa ne daga cikin bayin Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad sira da aminci tsara tabbata ga shugaban halitta wanda ya zamanto khatimin nabiyina cikamakin annabawa wa imamul mursalin kuma shugaban manzanni wa ala alihi da iyallansa wa sahabihi da sahabbansa ajma'ina gabaki daya ran malam bayan yayi yabo ga Allah yayi bismillah hallo sai biyo da salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To shi wannan shine yayi koyi da wannan aya wanda take cikin suratul ahzab, yake cewa tsira da aminci sun tabbata ga shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zama shine cikamakin annabawa, babu wani annabi da zai zo bayan shi, babu. Daga nan an rihi risala shikenan, duk wanda ya zo ka bayan zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita shi annabi da zo kafiri da gefe in shi ya da aka shishi, domin addinin musulunci ya cika, babu wanda zai zo da wani abu wanda zai ce ai shi ma manzo ne kuma an aiko Allah ya aiko shi. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله دين ياتك الدينيش الدين ياتك كتبكم أنه محمد صلى الله عليه وسلم يموت ياتفي باب ونا النبي بايش سنة أنه محمد صلى الله عليه وسلم شيل شباب من زلي باب ونا منزو الذي يزو بايا أنه محمد صلى الله عليه وسلم سيما ليتي أول ما يجب على المكلف أول ما يجب على المكلف فرقون أبندا يزمن تواجبي كمكلفي سوانا سوديوة منا كسكوري أنا كوية ما يارك على طوى مكانا أتي فرقون أبندا يجب كباليك منا كسكوري على مكلف أنا سي مكلف على ربتي كنا دم تمن يزمن تو مكلفيني ala shari'ar musulunci ta hukunci yana da hankali shi ba mahukaci ba, mahukaci ya yi sallah in ya yi fane ma an bai ba Allah zai kama shi, Allah ba zai kama shi ba. Mutumin da ya zamanto mai ga suna mai bacci, yana bacci ba bacci na ganganci ba wanda muke aikatawa ba, ai shi wannan alƙalami ya suka akan shi, yaro karami wanda bai balaga ba shi ma alƙalami ya suka akan shi. Haka manzo Allah sai ya bayyana rufi alqalamu an thalathin, an dauke alƙalami ga mutum guda uku, daga cikin su akwai almashnur hatta ya fika mahukaci sai ya wurin, akwai yaro karami wanda bai balaga ba, hannu kuma akwai mai bacci, bacci ba na Lagos ganganci ba. To idan ka zo ka ce awwalu ma yaju alal mukallafi, farkon abin da ya wajaba ga baligi, idan ko da ma hukunci ne ya shiga ciki, idan na kuskure ne, baligi wanda ya zamanto mai hankali, kuma ba yaro ba, wannan abin ya zamanto wajibi gare shi, dole sai ya san su, dole sai ya gyara su, dole sai ya inganta su, sai ma da tashihu imanihi ya inganta imanin shi, ma'ana ya gyara imanin shi. Cewa me imani? Aka ce imani al-imanu qawlun bil lisan, faɗa ce da harshe, zaka ce mene, zaka faɗi kalma ta mene, ta la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد بالقلب سنكما قدرتي wannan kalma ta la ilaha illallah kace babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sewa sai Allah nan ka hude ta sannan ma sai ka kudurce a ranka cewa tabbas abin da nauyi haka ne ba ka hudi kana shakka ba ba ka hudi kana cewa anya kuwa wannan kinan baka yi imani ba kuma na kuma cikakke bane ba, yanzu ne sai kai kudurce wannan kalma a cikin zuciyarka, sannan bayan ka wada da baki ka kudurce ta a cikin zuciyarka, sannan kuma wal amal bil jawarih, sannan kuma ayyukan gaban shi kinga sanar suna aiki ba fadar ba aiki. Ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna, me yasa ku ce abin da ku aikatawa? Idan ka ce kalimatu la ilaha illallah, kalimatu shahada ka furta ta, to abin da yake biyowa bayan ta, bayan ka kudurce ta, duk abin da yake ma da kudurce cewa wannan Allah ne kadai mai yi, Allah kadai yake banta da shi, to dole ka biyo baya da aiki, domin aljanna ba ta samuwa sai ga suwa ne masu imani kuma suka yi mini aiki na gari. domin duk inda Allah ce innal ladina amanu sai ya ce mene amalus salihati innal ladina amanu wa amalus salihati wa tawassul haqqi wa tawassul sabr ya ayyuhal ladina amanu innal ladina amanu wa amalus salihati kanat mene lahum jannatul firdausi nusula duk inda Allah ce innal ladina amanu to sai ka ji ya ce ya biyo da wa amalus salihati kai ayyuka na gari kenan imani yana rataye da mene da aikata aiki idan kai imani baka aiki wannan banza kai kuma shi ma imanin kashi mataki mataki ai na taba ga faɗi muku musulunci mataki nawa ne mataki uku ne waratu dinin salat guda uku ne na farko al-islam idan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan ka shiga musulunci ne kai musulmi ne idan ka ce me ga sura idan ka fara aikata aiki da kabban jikinka bayan ka wari kalma sannan ka kudura ta a cikin zuciyarka ka fara aiki da ita wannan kuma ka zama to mene almu'min mai imani daraja ta ƙarshe ba kowa yake kai gare ta ba shine mene almuhsin ka kai daraja ta ihsan ta cikin gawa inna allahu yuhibbul muhsinin Allah na san masu kota zawa idan wannan kalma ta al-ihsan ba kowa yake kai ga wannan wa asinu inna allaha yuhibbul muhsinin kyautata inna allaha dalli Allah yana son masu kyautatawa kenan kullu muhsinin mu'mini wa laysa kullu mu'minin muhsini dukkan muhsini mai kyautatawa duk wanda kaga ya siffantu da dabi'u masu kyau masu nagarta kuma yana kyautatawa kyautatawa ta farko ya kyautata alaƙa tsakanin shi da Allah ya kyautata alaƙa tsakanin shi da mahaifan shi guda biyu ya kyautata tsakanin wanda suke mu'amala tare da shi mutane to wannan tabbas kaka je ko ina ya zamanto mu'mini ne in dai kaga mutane yana kyautatawa to kurin ya kai darajar mai imani amma kuma ba dukkan musulmi bane mu'mini ba dukkan mu'mini bane musulmi suka ce kullu mu'mini muslimi wa laysa kullu muslimin mu'mini dukkan mu'mini muslimi ne inda aka ce wannan mu'mini ne ma'ana ya furta kalmar shahada sannan kuma ya kudurta a cikin zuciyarsa sannan kuma yana aiki da ita amma ba a rasa dan ya samu matsala da wani sai wada da wani ma'ana ya samu dan garda da bangaren kyautatawa kyautatawa ta kuɗi ce ya hudda ya bada sadaka ya taimaka mai karamin ƙarfi to wannan bai cikin masu al-ihsan masu kyautatawa idan dukkan mu'mini musulmi ne amma kuma ba dukkan mu ne bane ba dukkan musulmi bane ba dukkan mu'mini bane musulmi kai ba dukkan musulmi bane mu'mini to idan wani kan da anan daraja ta ƙarshe ita daraja ta musulmi al-islam musulmi an zama musulmi na shirkiya dani yana caca dani yana zina yana ƙarya yana gulma to idan kaga kana aikata wannan ayyukan to kai ba mai imani ne kada imani musamman gulma wanda muka dauke ta ba komai ba malam zai bayyana ta cikin kuma za mu bude bayani sosai a cikin wannan to ta zama dukkan daga duniya kai sai ka ba gulma ce kake ko gulma ce a ganin ka irin fahimtar da sahabbai suka ma irin wannan kalma ta gulma mafiya yawan mutanen mu a yanzu ma irin ta suka doka za mu zo mu yi bayani a gaban shi idan mun zo wurin karatu insha Allah karatu zai zo a gaban insha Allah idan wannan shine kalma ta mene ne yace tashihu imanihi mutum ya inganta imanin shi abu na biyu kuma da zai zamanto wannan bawan Allah wannan mukallafi wanda aka dora mishi duk wasu takarif na shari'a musulunci ya aikata su shine summa ma'rifatu ma yuslu bi fard aynihi sannan dolan shi ya san abinda zai gyara mishi farilla shi ta aynihi ma'ana abinda Allah ya halicce shi dan shi dolan ka sani domin duniya da kazo ba wai ka zo bane dan ka sha ka ci ka kwanta ka yi barci ba dole ka zo duniya ba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba haidan sun bauta Allah ya ce ma uridu min rizq ba na buƙatar wani arziki a gare su
kuma ba na bukatar su ciyar da ni don wane inna Allah lalle shi Allah shine ar-razzaq mai arzawa Allah ne Allah shi yake arzawa in ya gama ya arzaka shi bai bukatar wannan bai bukatar komai a wurin abin da yake so ya halice ka dan shi shine bauta zaka bauta ma Allah kawai kuma bautan nan dole baka yi ta ba haka karas ne dole sai ka je ka yi karatu bai yiwa ka bauta wa Allah baka san Allah ba ya yi bauta Allah baka san shi ba ba zai baka bauta wa ya yi ne ga suna ka san abin da baka yi karatu akan shi ba ba zai yi ba to dole dole Allah kahin ka bauta mishi sai ka san shi kahin ka bauta mishi sai ka san shi haka Allah ya faɗa cikin sura Muhammad fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat Allah ce ka sani lalle in lamarin yake babu abin bauta bisa sabtan da gaskiya sai Allah kai sani don Allah ya wana dole he ka san waye Allah he ka san waye waye mahaliccinka waye halice ka ba za ka bauta mishi to bayan ka san wannan ka san farillaka ta ainihi wadda Allah ya halice ka dan ita sai ka biyo kuma sai malai fara ya ƙara bayani cewa ka akami salat kamar hukuncin sallah hukuncin sallah dole ka san me sallah ma garan kanta aka samu jewa musulmi daga kawai kuranta ya ake karasubi wani ya tare ka anya ya ce maka menene sallah na ga kana wani abu ka daga hannu ka yi ruku'i ka tashi ka yi koma ka yi kana wasu abubuwa me wannan kake sallah ce wani sabon musulunta ko wani ne na so ya musulunta ita ne ka a hanya ce ni daga kana kaza kana kaza me wannan abu da kake za ka ce mishi Allah ya koma sallah shi yasa daga cikin akwai wani hadisi wanda Abi Huraira ya yake cewa lalle manzo Allah sai yake cewa inna Allah ta'ala ya qulu hadisi ne wanda yake yake da suna Qudus hadisi Qudus ne lalle Allah yana cewa man adali waliyan duk wanda yake yayya da masoyina duk wanda yake da masoyin Allah yake da waliyin Allah ma'ana kai yayya da wanda ya zamanto ya kama turba ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kaga kai bakka da wani maki a duniya saboda wanda ya bi wannan hanya kada zage shi kana cewa mutunci shi kana cewa mai kaza mai da dage mai da gaggen wando mai gemu irin dan akuya to wannan manzon Allah ya ce Allah ya ce duk wanda yake da masoyina ce faqad azantu bai san da cewa la kulla yaki shi ma'ana yaki ne yake da Allah in dai kace baka san masoyin Allah wanda yake wa addinin Allah hidima to wallahi ka tabbata da cewa tabbas ka san da cewa ka kulla yaki tsakaninka da Allah da Allah kake yaki ba da shi kake yaki ba kuma fiya yawa irin haka tana faruwa kaga mutum kai baka mashi komai ba baka ci nashi ba baka sha nashi ba baka zage shi ba baka ci wutan shi amma ya kai koren shi ko ya tsare ko babu wani mutum da zai koyi sama da kai to me yasa ya tsane ka kurin ya tsane ka sabida kuran bin sunnar manzo Allah dai daga an ce wani ya koma sunni ana koma mai bin sunna ko daga an ce wani dan izala ne shikenan kuran ka samu matsala kawai da mutane su sai ba sai Allah ka samu matsala da mutane in wannan in bai san wannan hadisin wallahi sai wannan hadisi domin irin su wa'annan masu ma mutane izini a cikin addinin musulunci Allah ya ce kai kadai ma kafire ne kawai Allah ya ce la ta'tazilu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una Allah ya ce la ta'tazilu wai yanzu da ayoyin Allah ne da Allah ne karan kanshi domin duk wanda ya zamanto yana yin izgili ga wanda ya zamanto yana daukaka yana girmama sha'air Allah alamu na addinin musulunci kina da Allah yake wada kina Allah ne yake ma azgini kul abillahi yanzu da ayoyin Allah da Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasuli da manzansa kuntum tastazi'una kuke yin izgili Allah ce la ta'tazilu kada ku kawo hanzari kar ka farta ba'da imani a ida kun kafirta bayan da kuna da imani sai Allah ta kar kuna wannan kafirin ne duk wanda zai zama to yana baka izgili akan cewa kare ke sunna kana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya zama to ya kuka da kanshi in dai bai tuba bai mutu wannan mutu ba a mutu kafiri idan wannan dole sai mun yi taka tsantsa ko kuma kaga a cikin mu ma juna haru suna kaga wasu na jihon juna da wasu kalmomi wanda basu dace ba wallahi wannan tabbas sai mun kula da wannan azala yace hadisul qudusi duk wanda yake iya da waliyin Allah masoyin Allah mai yiwa addinin musulunci hidima akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbas wannan tabbata da cewa ya shelanta yake tsakanin shi da Allah sai yace wa ma taqarraba layya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wa na bai zamanto ba ya kusance ni da wani abu sama da abin da na farlanta mishi ahabbu ila abin da wanda ya fi soyuwa a gare ni sama da abin da Allah ya farlanta maka Allah yana so ya ga ka kusance shi da aikata aikin da ya farlanta maka idan ka zamanto kana aikata aikin da Allah ya farlanta maka to tabbas Allah zai so ka sallolin da Allah ya farlanta maka dabiya zamanto ka san ke ka ba da hakkin shi tun daga azhar sai sallah ta farko sai da asar maghrib al-isha sai kuma asbah ya zamanto wannan salloli ka san su ka san ya aikin su a aikace ya aikin yin su tun daga kabbara ta farko ka takbiratul ihram da sauransu da abin da ake faɗa kafin a fara karatun fatiha da karatun fatiha karan kanshi domin jiya ba sai fatiha ba wallahi jiya ba sai karatun fatiha jiya kada mu doka cewa karatu kowa shi idan nazo nace alhamdulillahi rabbil alamin dan ce lai karatu alhamdulillahi rabbil alamin wannan baka karatu yake ba amma da yawa aka ce karanta shi arrahmanir rahim ko shikenan maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan salatul mustaqim salatul ladzi an'amta alaihi ghayril maghdubi alaihim waladdallin qul rabbana sawwasu ba haka karatu yake ba karatu ba san musu maka san ba kai ana so lokacin da ka zo karatu za ka karanta karatun Qur'ani ko kana cikin sallah ya zama to karatun ka ka kyautata shi ka gyara muryarka domin kana gaban wane gaban Allah kake irin yanda idan za ka yi magana a gaban wani shugaba ko wani gaban wani mai girma za ka tsaya ka gyara abin da za ka wani sai ka tsaya ka shirya yanzu idan za ka yi deposit a maker suna jami'a ko kuma wani kalas haka ko kuma in ce ko kuma yi kula ka expose in zaka expose ba in zaka ya zaka sai ka tsaya ka shirya shi da kyau saboda ɗan kalsin su an hwana su fa'ira ko su ce wannan gabatin da kai yayi kyau maka haka maka nice haka maka laki to kuma wai a ce wai gaban Allah da zaka tsaya wai a ce fatiha da zaka karanta wanda zaka gyara maka sallar kai zaman tu kana yin ta kusan kware ba daidai ba wallahi wannan ruwan dare ne zama to ga duniya da yawa yau wala mun iya karatu fatiha ba to ko wannan sallah ita ce idan ka mutu Allah zai tambaye ka akan ta mun karanta a karatun baya da buɗe farkon abin da Allah zai bincika ma dan adam gobe kiyama shi ne sallah farkon binciken aikin ka a gobe kiyama bayan an tashi kabari ko an tashi an tayi can hili kiyama abin da zai bincika ba shi ne sallah idan aka duba sallarka wai bayan ka amsa tambayar kabari wa nan kana lafiya ko to bayan an tashi binciken ayyuka sallarka za a fara dubawa idan tayi garu tayi daidai to wannan kuma faqad aslaha wa anja aka bazala ce wannan ya rabu kuma ya tsira amma an ta samu matsala kuma Allah zai ce to a duba nafilinka sallar nafil ya kake aikata su ya kake sallar nafil ya kake yin su idan aka samu nafila tayi ka dauko maka ladan nafila a cika maka farilla na yake samu kasira amma aka samu sallar kamata nafila ko matsala ina zaka sai ka ce mutu an babbaka ka abu da imanin ka zan babbaka ka abu babu na amara kuma sai wudu ka lumma ka kira sai ka dan sai ka dan sha azaba ba an ce ba dan ma kuma azaba dinne jike wallahi kar wanda ya gubace ya shiga cikin ta jahannama akwai wanda suke wannan gurin wanda kace ai wani dai ma shiga jahannama dan babbaka ma ka dan ma wannan zaka rubuta zaka rubuta duba baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya taimaki manzon Allah Abu Talib wanda manzon Allah ya roƙa mishi Allah ya Allah ka sauka ma Abu Talib azaba garwashi na wuta guda ɗaya aka dora mishi a saman kanshi ya ga tambaye shi shin akwai wanda ya kai ka tsananin azaba a wannan yini ne me yake cewa to wallahi babu wanda yake tsananin azaba shi ne nake aiko a zuwa balle kai da za ka cikin wutar wannan umma adraka min hutama Allah ya ce me yasa nace da kai me ake ka wutar hutama mutum da kuma allati ta'din aisamun nas wanda take rugurguza take hadidi dawo madana kai sai daga an saka cikin sannan wallahi duka zaka yi zaka rubuti zaka narke mun ba babu kai ko ba sai go umara karatun ma
to dan zamu zaka take insha Allah ta'ala ma bar mu karatu dar sadisi sai manzo Allah ya ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu ko bawana bai zaman to yana kusanta ta da aikata nafilfili har sai na so shi idan kuma na so nan bawan Allah fa idza ahabbtuhu kuntu astama'u alladhi yasma'uni dan zaman to mushi shin shi yake shi da shi idan Allah ya zaman to shin ka da kake shi da shi baka shi baka shi waka ba baka shi wata zanci wani yashi shi zanci ba baka yi zancan batsa ba zancan lalata baka shi ba baka ji waka ba duk abin da zaka ji ko tabbacewa wa azini karatu qur'ani idan ka samu kanka cike wannan to tabbas Allah ya rinda kai kuma Allah yana son ka idan ka ganka kullun kai daga makaranta sai masallaci gurin wa'azi daga karatu sauraron karatu baka sauraron waƙe waƙe wannan kurin insha Allah ta'ala kashi cikin wannan hadisi abu na gaba zan zamanto Allah ya ce wa basaru allazi yusir zan zamanto ganin shi da kike gani shi in ka zaman to kai garin kalle kallon ka na wannan sallah kai ka kallo maka wannan kai kuma kai wannan bala'i to wa Allah bai ta ganin ka bane idan dole dole sai mun kiyaye ganin mu musamman wannan bala'i wannan sallah ce wa Allah kana gani an aiko maka izo yi wuce kaga ce barin dan kalla ayan mutuna sai na kadan ne kakkai akwai masu cewa al-ula laka wasaniya alayka wannan hadisi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam al-ula laka wasaniya alayka kallo na farko wannan Allah ya baya baka ya halata maka shi amma in kace ka kallon nabi bari ko kace bari dogon zango ne haka akwai matsala wala zulmi dai dai kenan wani abin da ka gani na farko wannan Allah ya yi maka amma in kace ka ƙara kallo akwai ruwan yin kalla idan ka wuce kai in ya gwa allo kar ko matsala ke duba a hannun lamar admala mu duba shi ba eh ai da mu su muke magana sannan kuma wayadahu allati yubtishu biha da hannu zan zama to mishi hannun shi da yake shuka sai idan kaga kana tsaka kana dan dauke dauke kana dan sace sace Allah ya zama to hannun ka ni Allah ya zama to shine ya zama to hannun ka daga yake shuka ta wallahi baka ne baka ya sata ba baka taba abin da ya zama to haramun bane baka taba diyan mutane ba kuma haramun ko ba haramun bane a hadisi ne za mu biyo ta kanshi insha Allah mun zo karatu karatu zai bi insha Allah za mu zo duka wani abin da yake bayani duka za mu zo ta kansu aya din malam duka ya kawo su bai za mu zo in soyayya duka za mu zo gaba daya Allah halin zai mutu kawai shi da yake tahiya da ita idan kaga kana taka da kawai kana tattaki kana zuwa gurin wake wake gurin sauraron kada kada gurin orchestra gurin show ku ku ne eh show adari wallahi da zato wallahi baka ta Allah bai zama ta koka ba ya zama to kurin kai masallaci makaranta ko kuma ka taka kawa ka sai kallon balo kana ji ana kiran sallah magariba tayi isha tayi ka ki tashi ka je kai sallah ka saki farin da yake kanka dama kallon balon ma kai haramun ne dan ce da gaskiya kallon balon haramun me zan ce haramun ne idan ni ka mi suka sa cikin su mutum ka suke sa kayan da suke sa ko kayan yanzu to kaga sun ka ba su ne kuma wando ga shallo bai rai guwa ba sun bar al'aurar aure wannan haramun cewa kallon al'aurar dan uwanka musu ya haramun ce wannan abun shi ya haramtar da shi kuma abu na gaba Allah kuma lokacin sallah zai take zuwa sallah da za a kashe kuma sallah sa kaya wando dogon wando ya rai musu al'aurar su baki daya hallo lokacin sallah a kashe a je a yi a dawo wannan da yana ya zama tuwa da sport ta kuma a gurin bana a kallon bana a oke eh ma duk wani haramun haramun ne ba ke haramun la kokowa da ake yi a kasar wannan ita ma haramun ce kina su su karshen wannan ma shirka ba shirka ma suke karara gashi al atuba suke azir suke wannan azir suke azir ne suke sai daga gashi nan mutun kato ba riga wannan gashi shi ma matsatsiya wannan kuma gashi ya zo ya daro gurum da laya a cikin shi me ga ya zama to mushriki kuma arin kuma Allah gashi Allah ya bayyana tsaraici a cikin shi wannan duk haramun ne to idan ka zama to wannan Allah ba zai zama to maka ba kawai ka da kake tafiya da ita gurin sabon Allah ba
in ka ganka kana zuwa gurin shi gurin fikir bin sawas wannan kai Allah bai tare da kai amma ganka masallaci gurin wazi makaranta da sawas wannan Allah ya tare ko kuma gurin wani abu na fa'ida na al'umma gabaki wannan Allah ya tare da kai sai Allah ya ce duk wanda ya zama takiya wannan yace wa in sa'alani la'udiyan law wallahi da zai tambaye ni Allah ya ce tabbas ban bashi Allah rantsuwaye in dai kake yi wannan ko duk abin da ka daga nukurin kana wallahi Allah zai baka Allah zai baka duk abin da kake so gurin Allah ba abin da zaka yi baka rasa gurin Allah inda kake wannan abubuwa wal in ista'azan da wizan da idan yana mun tsare shi akan wani abu da yake tsoro yake jima abin da insan zan yi samu kaza zan yi kaza zan yi ciwo ko zan samu matsala ta kaza wallahi Allah ya ce Allah zai tsare amma sharadi ya zama to kake wannan da kuma da kaza Allah samu dace Allah gyara ayyukan mu gabaki da Allah gyara imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين